More music at hassasongs.com.
Kamar da wasa kaunar ki ta shige ni ban an kare ba sai sanda kin ka bar ni yanzu zan miki kauna da baki taba gani ba aini na shiga kiwa a can sa inda kin ka bar ni yanzu ban kula mata ke dai na ba zuciya ta ko suna kauna ta in sun ganki su basar sai su ce mani Musa ka kare rike ta da girma su da kansu da sunga yanda kike kauna ta kamar da wasa 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 kamar da wasa 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 kamar da wasa 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 kamar da wasa wasa wasa
More music at hassasongs.com.